Yadda matsalar rashin tsaro ta haddabe Najeriya abu ne mai so sarai wanda ya tayar da hankulan jama'a da dama, kuma hakan bai rasa nasaba da yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ta bayar da umarni a lokuta daban-daban ga jami'an tsaron kasar na kawar da wannan matsalar.
We are going to do our best and the military and law enforcement agencies have been given a clear order that they shouldn't spare any bandit or any terrorist.
Bisa ga irin wannan umarnin da shugaban kasa ya ta bayarwa da kuma goyon bayan da yake bayar rundunar sojin kasar, babban hamsan mayakan kasa Lieutenant General Faruk Yahaya ya ce rundunar ta mayar da hankali wajen horar da jami'anta, kuma tare da samar da kayan aiki ingantacci suna samun nasara.
And you can see we're already improving and achieving results.
Ya ce kuna gani muna samun nasara, don haka dole mu gode wa shugaban kasa akan kwarin gwiwar da yake bamu wanda ke kara muna azama. Yanzu 'yan ta'adda sun shiga taitayensu, yanzu da barayin daji da 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane ba su da maboya, domin muna tafe kansu don aiwatar da dokar shugaban kasa ta kawar da ayyukansu. Daga cikin matakan da rundunar ke ɗauka yanzu haka, tana horar da jami'anta na Sajamanjo da ake kira RSM da Turanci, horazo da ke gudana a Sakkwato da ke arewa maso yammacin Najeriya, wanda kuma irin ta ce karo na biyu a wannan shekara da aka gudanar.
Kamar da su ake gwada zurfin ruwa, wanda arsan ya haka sun kowa ya yi, ta haka yana suna muhimmancin koyar da mutane da ba da horo. To ga waɗannan manyan mutane ne cikin tsarinmu waɗanda suna da muhimmanci a tunatar da su wannan aiki, saboda in sun koma su ci gaba da wannan aiki suke, wanda yana muhimmanci kwarai da gaske. Har dai yanzu da yake ka san muna ayyuka kusan ko ina ko waje muna nan, sojoji na ta cuɗanya da wasu mutane daban, ka kan mu je mu mance da ƙa'idojin zaman mu.
To kuwa ya masana harkar tsaro ke kallon irin wannan horaswa ta Sajamanjo? Detective Awala Baladir mai iya ƙwararre masani akan aikata laifuka da tsaro yana ganin cewa
yana da muhimmanci bisa dogaro da yanzu akwai sababbin laifuka ko kuma a sai sababbin yanayi da 'yan ta'adda suka fito da su, wanda kuma dole ne sai an yi amfani da abubuwa na zamani waɗanda za a cimma 'yan ta'adda, wato a shawo kan matsalar da 'yan ta'adda suke haddasawa. Saboda haka waɗannan Sajamanjo, wato aka yi musu training kamar abin da ake cewa train the trainer ne, wato wannan ana aika ilimin ne ga duk gaba ɗayan sojoji, saboda Sajamanjo su ne waɗanda kuma suke horon na ƙasa waɗanda da sababbi masu shigowa da kuma na ƙasa waɗanda suke cikin aikin soja.
Horar da jami'an na Sajamanjo na farko da aka yi a jihar Lagos, babban hafsan sojin ya ce sun ga alfanu sosai, saboda haka suke saran wannan da ake gudanarwa a Sokoto zai ƙara kawo alfanu ga aikin na soji. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.